More music at houseofsongs.com.
Sannan farin da mai farar aniya hurin rayuwa zama da musoyi mai farar aniya
gonar auna da na fahimta akwai ta da murmushi ga hasken jiki kyau take har sa'in fushi ga kamushin fure mai kawar da wannan Halima jariri take mai da ni tamkar yaro shakka ta zamle ma cikin damuna dan kar in ji shara ta ban madara da kuncin zama har in shanye kaka ta kanka wanci kai wata rana ta kawon godiya in wata sariya sariya mata fashin kira na dukan asubayin safiya a kamar ya ta take ji ta samu sukunin kwanciya mafarkai na ta ni ne na ƙarya har da na gaskiya sakon zuciyarta koyaushe a kan kalma ɗaya soyayya Halima Halima ce sariya
shi an katare
kalmomin ki ne ke sakani shiga yanayin kure
rabuwa da masoyi garbin daƙiƙa sai mai juriya
mai guntun gatari ya fi wanda yake neman aro haka mai sisun kwabo ya fi wanda zai sa tartaro haka wanda ya hawa dole ne wata ran zai gangaro ki kula da musu idan kar magauta su yi masa dariya
Music at houseofsongs.com.